biyu na karatun muwatsa ta Imam Malik rahimahullah a ranar 24 ga watan Shawwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 1426 wanda ya dace da ranar 25 ga watan 11 miladiya 2005. Darasi na biyu ne amma kuma zai zamanto na farko wajen karatun hadisai inda wancan makon kamar shimfiɗa muka yi saboda ka zamu fara yau in Allah ya so da hadisi na farko man jinai bismillah Imam Malik rahimahullah yace kitab wuqutis sala kamar inda muka ce wuqutis sala al-wuqutu jam'u waqt wato an ya jama'a lokacin sallah littafi da ya bayani akan lokacin sallah Imam Malik ya bude littafin sa da bayanin lokacin sallah domin shine a farali na farko lokacin ne wato wajibcin sallah yake hawa kan mutum idan lokacin sallah bai shiga ba baka cewa mutum ya je alwala dan yi sallah sai lokacin wajibcin sallah ya shiga shi yasa Imam Malik ya saba tartibin sauran malamai da suke fara littafin su sawa'un na hadisi ne ko na fiqihu da bayanin yadda za a yi alwala da sifar ruwa da tsarki da sauransu ya jinkirta wannan bayanin sai bayan ka san lokacin sallah domin lokacin ne zaka san lokacin da wajibin ya hau kanka Imam Malik rahmatullahi alaihi ya fara da hadisi na farko wanda ya ruwaito shi daga Abu Mas'ud al-Badr Abu Mas'ud al-Dimashqi Abu Mas'ud al-Badri Allah madaukakin sarki ya yadda da shi hadisin waqi'a ce ta faru tsakanin Urwat ibn Abdul Aziz da Umar Urwat ibn Zubair da Umar ibn Abdul Aziz yace wa haddathani Yahya an Malik kamar yadda muka ce a wancan darasin mai riwayar muwatsa'in daga Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Majri Imam Malik dan sane Ubaidullah shine yake riwayar wannan littafin shine yake bada hadisin shi yasa shi yake cewa wa haddathani Yahya an Malik Yahya ibn Yahya al-Laythi shine riwayar sa ta muwatsa wadda tafi kowace shahara kamar yadda muka ce muwatsa tana da riwayoyi masu yawa wannan riwaya ta Yahya ibn Yahya al-Laythi ita ce wanda yawan sharhin muwatsa ya tabbata akan ta da ita ce Ibn Abdul Barr da su Baji da su Imam Suyuti da sauransu suka yi mata sharhi suka yi sharhi akan ta Yahya ibn Yahya al-Laythi mutumin Andalusia ne kamar yadda muka ce mutumin kasar Spain ta yanzu an Malik daga Imam Malik an Ibn Shihab az-Zuhri Ibn Shihab az-Zuhri shine Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim Ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan Imam Malik manyan malaman hadisi ne a zamanin sa babu kamar sa a ilimin hadisi ya zauna a asalin sa mutumin Madina ne sannan ya koma Syria a can ya rasu Imam Malik yana daga cikin manyan